Bankwana da masoyiya ado bayan rosa ni yayi rabuwa da masoyiya ado bayan ruwa zamu kai shukushewa mai tagwayan masu ado bayan roha mashaki na sarki gangamin mutuwarka ya gwada bakaiwa mulkin banzawa Bankwana da masoyiya ado bayan rowa sa'ine yayi rabuwa da masoyiya ado bayan rowa zamu kai shukushewa Rabu ga garo koyo mai zarafin aro na kujerar sarki in ya soya arama ai maka tambura ada amanka akaki kai ado mun rakaka mai maka bindiga alamin kai sarki ga wakaryan kanan ka sakale alama ta karfin mulki ata shi tana nan sai ta dangana aka da babban sarki mai tagwayan masu ado bayan roha mashaki na sarki daga mun mutuwarka ya gwada bakaiwa mulkin banzawa wanda yake ikyawa za shi ya tadda shi a cikin kwariya ta yi wanda yayi mun imuna da shi ya cikin kuriya ta wanda ya adalci ya guzurin zama a kofai na makwantai wanda ya zalunci ya guzurin zama a kofai na makwantai ga masoyin annabi mun masarakiya da dubu na salatai bankwana da masoyiya ado bayan rowa sa'ine yayi rabuwa da masoyiya ado bayan rowa zamu kai shukushewa yau me zan ce ne juma'atu da ta zama ranar rukuka shekara ta 2014 ta zama na markar kuka ran shida ga wata na shida a juma'a lamarin fa ya sauka sandalan marin ya ishe ni a waya sai na saka kuka sai jiki yayi nauyi har na akasa sauke kafata haka mai tagwayan masu ado bayan roha mashaki na sarki gangamin mutuwarka ya gwada bakaiwa mulkin banzawa masakar saka tsinke babu a sanda na isarin kar sarki ni da rabiwa dalle turmo tsutsu muke na mu hanguwa sarki jami'ai na tsaro sun tsinke ga igwa da su kayan sulke ba ta so mu kai ba buri na inje in ga babban sarki mu yi sallar haja ai rakiya da niya araka shi masauki bankwana da masoyiya ado bayan rowa sa'ine yayi rabuwa da masoyiya ado bayan rowa zamu kai shukushewa da shigar mu gidan nan sai na je aman wani sautin kuka wani na furtawa gata babu yau kuma dai sai kuka masa na ji suna wayowa Allah gare ka muna kai kuka garin jingina ya kwanta a babu gunda muke kai kuka gare ka muke Allah farmar littafin da kasa su ka sauka mai tagwayan wasu wa ado bayan ro'o hamu shaki na sarki daga mun mutuwarka ya gwada baka yawa mulkin zama inda na kada kaina sai jama'a dubu daga masu mukamai inna joya iruna sai jama'a dubu daga nan su sarakaya yau doban jama'a ba bi aifi bare wani majin kai duka dai ya alhini ko ta ina na joya iruna ko kai mabuwana da wani ko dan wani ko kwajini na sarakai ban kwana da masoyi ado bayan ruwa sai ne yayi namuwa da masoyi ado bayan ruwa za mu kai shokin shewa yau faranar tsumi ta zagowa an dade ya fada har sa'ashanta da efa ana kariyar mutuwa ta mai kana yau dai gata masu dakon rana ta zo gashi yau da ita zo gata mu da ke kuka ga filiya wanda ke murna dai gata mu yi duk mu gama kuma mu ma kabari za mu je mu kwanta mai tagwayan wasu wa ado bayan ro'o hamu shaki na sarki daga mun mutuwarka ya gwada baka yawa mulkin zama Allah kin wata makomar Abubakar na uku sulkanin sarki cibiyar mulkin mu a Sokoto sansani na Fulani sarki mutuwari ga gukowa lokacin talaka na saraki Allah hukumu sa'a sarki ya usuma anu na gombe ya sarki ta aziyar kauna nai maka zuciya daga bahar waki mutuwari ga gukowa lokacin talaka da saraki Allah kyauta makomar sarki kabiru ka atsana babban sarki rahama jin kainai tuda a cikin kawari don sarki mutuwari ga gukowa lokacin talaka da saraki Allah kara salama sarkin mubashar ba sarakin daura Allah haska kuburi ya rana ta gamo da su al'amma sauki mutuwari ga gukowa lokacin talaka da saraki Allah gyara makwancin sarki ya umarwa alkalimin barno dausayi a makwanci kana kamsasa da turaren muski mutuwari ga gukowa lokacin talaka da saraki Allah kin wata makomar sarki Aminu zanzan babban sarki ta aziya ne ma albarka ta mai kana jiwar sarki mutuwari ga gukowa lokacin talaka da saraki gaisuwar ta aziya gullami da mustafa a adamawa anya an kare lawa Allah a kare kauna da bugun sarki mutuwari ga gukowa lokacin talaka da saraki Allah kyauta makwancin Haruna Jakolo ba sarakin gwando Allah kyauta makwanci yayi masa armashi da turaren muski mutuwari ga gukowa lokacin talaka da saraki Allah kyauta masaukin sarki Sulai Imanu mazajen Bauchi sanadin dan bayar Naima baituka wa sarakin sarki ban kwana da masoyi ado bayan rowa sai ni yayi rabuwa da masoyi ado bayan roza mukai shoku shiwa ga masoyin Allahu nan dan amdu ya wa akunce masauki Allah na mun ce mar da kasu aldadu akai a masauki Allah washi iko wa amsa batun duk da ake a masauki mala'ikun rahama ga abako nan gare iko ku washi masauki ku bade shi turaran aljanna dake kanshin nan muski na kyauta zo mu amma a gare ku mu samu masauki Musamu masauki, musamu masauki Baita gwayan masu wa ado bayan roha mashakin masauki Gagamun mutuwarka ya gwada bakayo wa malikin ronzawa Rabuwa da masoyi ya ado bayan roza mukai shukun shewa Gagamun mutuwarka ya gwada bakayo wa malikin ronzawa ban kwana da masoyi ado bayan roho sai ni yayi rabuwa da masoyi ado bayan roha za mu kai shoku shewa mai tagwayan wasu wa ado bayan roha mashakin masarki gagamun mutuwarka ya gwada bakayo wa malikin ganzawa ban kwana da masoyi ado bayan roha sai ni yayi rabuwa da masoyi ado bayan roza mukai shukun shewa gagamun mutuwarka ya gwada bakayo wa malikin ganzawa rabuwa da masoyi ado bayan roza mukai shukun shewa gagamun mutuwarka ya gwada bakayo wa malikin ganzawa rabuwa da masoyi ado bayan roza mukai shukun shewa gagamun mutuwarka ya gwada bakayo